الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 19 ga watan Juma'a al-akhira shekara ta 2437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 28 ga watan uku shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Bana yi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai menene bambancin kenan hajjam da hallak? Idan ka ce kwakar kenan, wannan Hausa ce, wannan Turanci ne, ba Hausa ne. In a Hausa ne sai ka faɗa, in ma ka ce ma'aski ko ka ce wanza ne, an gane ko? In kuma da Larabci ne, kenan bambanci tsakanin hallak da hajjam. Idan aka ce hallak, an ciro shi ne daga al-halq. Idan aka ce al-halq, wato shi ne aski. Idan aka ce hallaq, kenan ma'aski, wanda ke aski ma wato jama'a kawuninsu, shi ne ake kira da hallaq. Kenan shi ne, ina kyautata zato a Turanci, kenan ake kiran shi kenan kwafiyar, wanda yake mai gyaran gashi kenan, wanda zai aske ma mutum gashi. In aka ce hajjam, shi ko an ciro shi ne daga al-hijama. Idan aka ce al-hijama a Hausa, shi ne in ma ka ce kaho ko kuma ka ce bugun jini. Me ake nufi bugun jini? Shi ne a tsatsa ga jiki a kafa kaho, sannan manzami ya kafa bakinsa a jikin kahon ya zuko jini. Me wannan sana'a shi ne ake kiran shi hajjam. An gane ko? Ita wannan sana'a ta farko ta aski, ita babu saɓani game da halaccinta. Ta biyun, wato yin kaho, akwai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka tafi akan haramcin haka, ma'ana karɓar kuɗi a madadin yin kaho. Kamar yanda shi sahabin ya sayi wato bawa wanda sana'arsa shi ne yin kaho, kayan yin kafan sai ya kakkarya su ya falfasa su. Dan shi sai yake faɗa, yake cewa ya baba saboda mai? Sai ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na hani game da wato kudin wanzanci, yana faɗa yana cewa kasbul hajjami khabisu. Manzon Allah ya ce sana'ar wanzanci, manzon Allah ya ce khabisu, mummuna ce. Shi a iya abinda ya fahimci khabis, wato cewa haramu. Lalla kasancewar dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo waɗanda suke nuna rashin harancin wannan sana'a, ma'ana sai dai illa kasancewar malamai sun aje ta a matsayin karahanci, kamar yadda hadisi ne ingantacce daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a yi masa kaho wani wanzami da ake kiran shi Abu Baiba, ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafan, yana gamawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka auno tiya biyu ta abinci aka bashi. Manzon Allah ya je ya gama su gidan shi wannan wanzami da yake bawa ne. Manzon Allah ya nemi alhurma cewa su sauƙaƙa masa akan harajin da suka tura masa, ma'ana gwalgwadon kudaden da suka tura masa wanda zai hada musu a kowane yini. Manzon Allah ya nema masa alhurma cewa a dan sauƙaƙa masa. Wannan hadisi tambaya ce aka ma Anas dan Malik game da kudin wanzani, sai ya zo da wannan hadisi wanda yana tabbatar da halaccin haka. Haka kuma hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, wanda shi ma na cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buƙaci rayuwar zani ya masa kaho da ya gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallame shi. Abdullahi dan Abbas ya ce inda haramu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bashi ba, tare da cewa shi hadisi na farko yana cikin Sunan Tirmidhi. Haka al-Imam Tirmidhi ya yi ishara zuwa wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas, wanda hadisi yana cikin Sahihul Bukhari. To illa kasancewar malamai sun tafi akan cewa da bai dace bai ya zamanto sana'arsa shine wanzanci, wanzanci ne yin kaho, an gane ku, domin sana'a ce wadda take kaskantacciya ko ma baya, ma'ana karbar irin waɗannan kudade. Al-Imam Ahmad yace in kamar bawa ne, yace wannan babu laifi, kamar yanda sahabin da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a bashi izinin cin kudin manzani, domin yana da bawa wanda sana'arsa wanzanci ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa a'a, yana ce akan haka cewa a bashi izini. A ƙarshe manzon Allah ya ce ciyar da raƙuminka da bayinka, ma'ana ka saya ma raƙuminka ciyawa da wannan kuɗi na wanzanci ka bashi ko kuma bayinka, an gane ku kenan. A taƙaice, cin wannan kudade ba haramun bane illa ga ɗa makaruhi ne, amma ga bawa wannan ya halatta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin kitabul libas, littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato tufafi, wanda bayani ya gabata asali game da dukkan wani tufafi, wato shine halacci, an gane ku, sai idan an samu dalilin da ya ware wani nau'i daga ciki ya haramta, sannan dole za mu nisanta, domin kasancewar shi tufafi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, jin kai ne nashi game da bayinsa. Ubangiji ta'ala ya saukar mana da wannan tufafi wanda da shi muke rike a auren mu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allahum yatafakkaru. Don haka tufafi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ka koma cikin suratul baqara da suratul a'raf da suratul baha, kaga kissar annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa, lokacin da suka ci itaciyar da Allah ya hane su su ci, kai tsaye suna cin wannan itaciya, gaba ɗayan tufafin su ya zube daga jikinsu, suka yi zir, suka ringa ciro ganye na aljanna, na itacen aljanna suke danfarawa a jikinsu domin su kare al'auransu, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa qafika yakhsifani alayhima min waraqil janna. Adam da matarsa Hawwa sai suka haɗu, wato suna ciro ganyen itace na aljanna, yakhsifani alayhima, suna tamfarawa a jikinsu domin su kare al'auransu. Kare kenan, wannan yana nuna mana tufafi babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya jaddada mana wanda ya zama wajibi akan mu gode ma Ubangiji mu akan wannan ni'ima, musamman mu da muke rayuwa a yau, wanda akalla a cikin mu wanda za ka same shi yana da karancin tufafi, ka same shi yana da kumfuli uku ko hudu ko biyar a kadan kenan, wanda wani akalla za ka samu kumfuli sama da dari a wajensa ko sama da haka ma, wanda kuma ka koma mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yake cewa naga ahlus suffa talakawa sojojin musulunci waɗanda suka tare a wata babbar rumfa a gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah ya jinjina musu da naski na Alkur'ani, wanda Allah ke nuna mana cewa su suka cancanta a farko a dauki zakka a basu, kamar yanda yake cewa lil fuqara'i alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affu ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. To waɗannan talakawa kusan mutum 80, Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace a cikin su ba wanda yake da zani biyu ya daura daya a zafan shi ya faɗa, in ma ka samu mutum yana da zani daya kuma zanan ɗaya wanda yake guntu ne ba wadatacce ba ne, yana famar kawai ya rike al'aurarsa gaba ɗayan saman jikin shi daga cibiyar shi zuwa kafaɗar shi a bayyane yake, daga gwiwar shi zuwa ƙarshen ƙafafuwan shi duka a bayyane yake. Wani ka same shi yana da zani mai faɗi wanda ya ɗaura a ƙafansa ya rufe al'aurar ya janyo harshen ya ɗaura a wuyansa, mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a cikin su ka samu mai zani biyu a cikin waɗannan mutane wajen 80 babu wanda yake da zani biyu. Ku kaga ya zama wajibi akan mu gode ma Ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima, dan haka kasancewar asali dai game da dukkan tufafi shine halacci sai abinda shari'a ta toge mana. Shine a darasi da ya gabata mun tsaya karshen hadisi na Al-Bara ibn Azib, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa amarana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sab'in wa nahana an sab'a, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu game da abubuwa bakwai, wa nahana an sab'in kuma ya hane mu game da wasu abubuwa bakwai. Kada ka fahimci cewa umarnin ya takaita akan waɗannan bakwai kin, a'a, wannan ajimulce ne a lokaci guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗe abubuwa bakwai ya umarci mu'minai game da kiyaye su, sannan a kai tsaye kuma ya hane su game da abubuwa bakwai, tare da cewa umarni na Allah subhanahu wata'ala da manzonsa ya wuce a lissafa haka abubuwan da suka yi hane, amma wannan wani salo ne wanda yake na karantarwa. A lokaci guda ka jimulce wasu abubuwa domin mutum ya yi ƙoƙarin kiyaye su, kamar yadda a can yake faɗa ijtani usaba al-mubiqat, ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakar da bawa a ranar kiyama. Kaga ba dan ya takaita ba a wannan bakwai kin, haka yace sab'atu yuzilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, bakwai daga cikin mutane manzon Allah yace Ubangiji ta'ala na shigar da su karkashin inuwar al'arshin sa a ranar da babu wata inuwa face ta shi, su ma ba su takaita ba a bakwai kin. Dan haka kenan salo ne na karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne yace amarana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'i, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da wasu abubuwa bakwai, wa nahana an sab'i kuma ya hane mu game da wasu abubuwa bakwai. Sai yace amarana bi iyadatil mar'i, farko yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu game da gaida marar lafiya, marar lafiya sawa'an ka san shi ko baka san shi ba, wannan an shar'anta mana gaishe da shi, in ka san shi to wannan ka tabbata cewa haƙƙi ne nashi wanda ya zama wajibi a kanka, musamman in ya kasance akwai zumunta tsakankaninka da shi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi wanda na cikin sahihai, manzon Allah yake faɗa haqqul muslim 'ala al-muslim khamsun, kamar yadda yake cikin riwaya ta al-Imam Bukhari. A riwaya ta al-Imam Muslim yace haqqul muslim 'ala al-muslim sittun, manzon Allah yace haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi shida ne. Daga cikin haƙuƙuwa manzon Allah yace wa iyadatul mari, wato da gaida marar lafiya. To marar lafiya in ka san shi, wannan ya zama wajibi a kanka ka je ka gaishe da shi. Dan in akwai zumunta tsakaninka da shi, rashin zuwa gaishe da shi wannan ana kirga shi daga cikin yanke zumunta. Dan haka kuma mun yi bayani a baya, dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna fadla ta gaida marar lafiya. Na daga cikinsu faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda ya tafi ya gaida marar lafiya da safe, manzon Allah ya ce mala'ikun Allah 70,000 ba za su gushe ba, suna masa addu'a, suna roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai an kai yamma. Idan da yamma ya je ya gaida marar lafiya, mala'ikun Allah 70,000 ba za su gushe ba, suna roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala har sai ya waye. Kuma haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda ya je ya gaida marar lafiya, zuwansa da dawowarsa manzon Allah ya ce bai gushe ba, yana cikin wata garka daga cikin garaki na aljanna, yana tsinkar yayin itacen. Don haka shi ne a nan ya ce amara nabi iyadatul mari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu game da gaida marar lafiya, ko da ba musulmi ba ne wannan mutum, yana iya zuwa ya gaishe da shi kamar yadda bayani ya gabata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya gaida bayahudan da yake masa hidima a lokacin da ba shi da lafiya. Wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa in dai ka san mutum ko da ba musulmi ba ne, in ba shi da lafiya to za ka iya zuwa ka je ka gaishe da shi. Sannan sai ya ce wati ba ilishen, an gane ko, amma fa bai taƙaita ba akan cewa sai ka san mutum, ko da baƙo ne kai a gari ba ka san kowa ba, to ana buƙatar ka je ka ziyarci asibiti ka je ka gaida marasa lafiya. Sannan sai ya ce wati ba ilishen za, wato da raka gawa. Idan mutum Allah ya masa rasuwa, dan uwanka musulmi haƙƙi ne nashi a kanka ka raka gawarsa, sakamakon duk wanda ya raka gawa ya kasance tare da ita har aka gama binnewa, manzon Allah ya ce yana da wani yanki na lada, wannan yanki ya kai girman dutsen Uhud, ya kai girman dutsen Uhud. Haka in kama gawa sallah kana da gwargwadon wannan lada. Sannan sai ya ce wata shimitil aqis, na uku abinda ya umarce mu shi ne gaida mai atisha. Idan mutum ya yi atisha, idan ya ce alhamdulillah, to haƙƙi ne nashi a kanmu mu ce masa yarhamukallah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin haƙuƙuwan musulmi biyar akan ɗan uwansa musulmi, manzon Allah ya zano mana cewa wata shimitul aqis, da gaida mai atisha, in ya ce alhamdulillah, to ka tabbata cewa ya zama wajibi a kanka ka ce masa yarhamukallah. Tambaya, muna cikin jama'a, mutum ɗaya ya yi atisha mun kai mu wajen goma, idan mutum ɗaya ya ce masa yarhamukallah ya sauke mana, bai sauke mana ba, an gane ko, gaba ɗaya mu sai mun ce masa yarhamukallah. In sallama ce mutum ya yi, ɗaya daga cikinmu in ya maida wannan ya sauke mana, amma gaida mai atisha, an gane ko, wannan haƙƙi ne a kanmu, kenan gaba ɗaya mu dole mu ce masa yarhamukallah. In mun ce masa yarhamukallah, shi kuma abinda zai maida mana sai ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Allah ya shiryar da ku ya inganta halayenku ko kuma ya inganta zukatanku. Fadar ya ghafirullahu lana wa lakum, wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iya abin da ya tabbata ya hadikumullahu wa yuslihu balakum, Allah ya shiryar da ku ya inganta halayenku ko kuma kace ya inganta zukatanku. Nabiyar sai ya ce wa ibradil qasami aw il muqsim, wato da cika ma dan uwa rantsuwarsa idan yayi rantsuwa akan ka cewa sai kai kaza. Shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam chai wa ibradil asani ko chai wa ibradil muqsim, wannan kokonto ne aka samu daga marwayi shine yace wa ibrarul qasami, wato da cika ma bi rantsuwa rantsuwarsa, ko ka ce wa ibrarul muqsim da cika ma bi rantsuwa rantsuwar da yi. Idan dan uwanka musulmi yayi rantsuwa akan ka yace wallahi sai kai kaza, abin nan da yayi rantsuwa yace sai kai alhali abu ne wanda Allah ya halitta, to anan ba a buƙatar ka sa dan uwanka kafara, abinda za a yi ka cika masa rantsuwar shi. Kai ne kayi mutum ya zo wajenka ya ce wallahi sai ka kwana, ba za ka koma ba a yau, babunci ka kawo masa ka kawo masa ziyara ya ce wallahi ba za ka tafi ba dole sai ka kwana, to ba a buƙatar ka karya masa rantsuwarsa ka tafi ka sanya shi kafara, abinda ake buƙata ka cika masa rantsuwarsa. Duk lokacin da dan uwanka musulmi ya yi rantsuwa ya ce wani sai kayi kaza, alhali wannan abu abu ne wanda Allah ya halitta, to abinda ake bukata ka cika masa rantsuwarsa. Kamar yadda bayin Allah na gari waɗanda suka kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da abinda yake so yake kauna har suka kai wani matsayi Allah ya rataya musu wata gala gala ta kauna tsakanin shi da su, su suka so shi, shi ya kaunace su, to wannan bayi idan suka yi rantsuwa Allah zai ya cika musu rantsuwarsu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, rubba ash'ata adbara madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra. Manzon Allah yace da yawa zaka samu mutum ash'as wanda yake mabirkicin gashi yayi bursusu, adbar mai kura-kura, marfu'in bil abwab wanda za a ringa tunkuɗe shi ga barin kofa, in ya zo kofar gida sai a kyare shi a ce me kake ana, an dauke shi a mahaukaci. Manzon Allah ya ce irin wannan law aqsama 'ala Allah, da zai yi rantsuwa ga Ubangijinsa ya ce ya Allah sai kai kaza, ya ce la abarrahu, ya ce wallahi Ubangiji sai ya cika masa rantsuwarsa ba zai kafara ba, idan ya yi rantsuwa ya ce wallahi Allah sai ya yi kaza to Allah zai cika masa. Wannan yana nuna mana cewa in dan uwanmu musulmi ya yi rantsuwa, in dai abin da ya rantsuwa a kan shi ba abu bane ba wanda Allah ya haramta, to a nan manzon Allah ya umarci mu cewa mu cika masa rantsuwar shi kar mu sa ya yi kafara. Na shida sun yi ce ko kuma na biyar ku na biyar sun yi ce wa nasrul mazlum, manzon Allah ya ce da taimaka ma wanda aka zalunta. Idan aka zalunci dan uwanka musulmi kana da damar da zaka fito masa da haƙƙinsa, to anan ya zama wajibi a kanka ka fito masa da haƙƙinsa. In ko ba a rige aka zalunce shi ana nihin a zalunce shi, kana da damar da zaka hana a zalunce shi, to ka tabbata cewa ya zama wajibi a kanka ka taimaka masa ka hana a zalunce shi. In ma zalunci a dukiyarsa, ko zalunci a mutuncinsa, ko zalunci wato a cikin iyalinsa, ko ma ta wani bangare ne, in dai za a zalunci dan uwanka musulmi, to ya zama wajibi a kanka in kana da damar bashi kariya ka bashi kariya ka hana a zalunce shi. In ku an riga an zalunce shi kana da damar fitar masa da haƙƙinsa, ka tabbata ya zama wajibi ka kokwalo masa haƙƙinsa. Dan haka manzon Allah ya faɗa unsur akhaka zaliman aw mazluma, to shine anan yace wa nasrul mazlum, wato da taimaka ma wanda aka zalunta. Na shida sai ya ce wa ijabati da'i, manzon Allah ya ce da karfa ma mai gayyata gayyatarsa. Karfa gayyatar da ke zama wajibi ita ce walima ta angwanci, duk wata walima koma bayan walima ta angwanci wannan mustahabi ne, karfa wannan gayyata ba wajibi ba ne. Sannan karba gayyatar kamar yadda muka yi bayani a baya ya zamanto babu abubuwa na safan Allah, idan akwai wasu al'amurra na saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala wajaucin karɓa wannan gayyata ya sauka daga kanka. Allahumma sayyidi, in ya kasance waɗannan abubuwa na saban Allah in ka je zaka iya hanawa, to ya zama wajibi ka karɓa wannan gayyata domin ka hana a saba ma Ubangiji. Na bakwai sai ya ce wa ifsha'i salam, wato da yaɗa sallama. Idan aka ce yaɗa sallama, duk wanda ka haɗu da shi, assalamu alaikum, assalamu alaikum, sawa'an ka san mutum ko baka san shi ba, in dai ka fahimci cewa ɗan uwanka ne musulmi, to kada ka wuce da shi face sai ka masa sallama. Ita kwa sallama wanda ke kan abun hawa shi yake ma wanda ke tafiya a kafa, wanda ke tafiyar kafa shi yake ma wanda yake na zaune. An gane ko? Ko da babba ne zai wuce da yara kankana in suna zaune, shi zai musu sallama, kamar yadda Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito, taron yara suna wasanni, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai wuce da su sai ya ce assalamu alaikum. Dan haka ita sallama bata takaita ba ga sai na san mutum, ko da baka san shi ba, wannan an sunnanta mana mu masa sallama, kamar yadda hadisi na cikin sahihul Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ayyul islami khair, wace tada ce daga cikin tadudin musulunci tafi kowace? Manzo Allah yace tudi imu ta'ama, shine yace ka ciyar da abinci, wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'lam, manzo Allah yace kuma kai sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba. Farawa da yin sallama sunna ne, amma mayar da sallama wannan wajibi ne. An gane ku? Mayar da sallama wajibi ne, amma farawa wannan sunna ne. Kuma kuna zaune da mutum, idan ka tashi in ka dawo sallama za ka yi masa, in su goma ka tashi ka dawo sallama za ka yi. Haka in kuna tafiya kama mutum sallama, wani ginshiki ko wani itaci ya yi raba tsakankaninka da shi, ko wata katanga, ko ka biyo ta wannan lungu, ya biyo ta wannan lungu, kuka sake haɗewa, hannu sallama za ka yi masa, kamar yadda hadisi ya tabbatar mana da haka. Bakwai ta cika abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni a wannan hadisi. Sannan sai ya ce wa nahana an khawatima aw an takhattumi adh-dhahabi, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani mu game da zubika na zinari. Lafazin khawati, khawatim jami ne na khatam, in aka ce khatam zubi kenan, khawatim kenan zubika a Hausa. Sai ya ce wa nahana an khawatima adh-dhahabi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani mu game da zubuka waɗanda suke na zinare, ko kuma wa nahana an takhattumi adh-dhahabi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani mu game da sanya zubi na zinare. Wannan hanin yake banta da maza banda mata, mace ya halatta ta yi adon zinare. An gane ko? Ta yi ɗan kunna, ta yi sarƙa, ta yi warwaro, ta yi zobe, komai tana iya yi na zinare, wannan ya halatta. Amma namiji haramun ne daidai da zobe na zinare ne, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce, alhariri da zobe haramun ne ga mazan al'ummarsa, halali ne ga matarsu. ‘Yan aljanna, wato muminai maza a nan duniya, Allah ya haramta musu yin ado da zinari, amma a aljanna Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai musu wari-wari da zinari. Fatanmu shi ne Allah ya tufatar da mu da irin wannan kayan kawa a gidan aljanna, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can, wato a can cikin wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa a can cikin suratul Zukhruf, ko kuma a can cikin muce cikin suratul wannan a can cikin suratul Insan, wa hullu wake cewa wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura, nan yana maganar wato ƴan aljanna an musu ado wato wanda yake na wari wari waɗanda suke na azurfa. An gane ko wannan aya ita tana bayani game da akwai wari wari na azurfa da ake ma ƴan aljanna wato a gidan aljanna a ranar kiyama. Akwai aya da take bayani game da wari wari waɗanda suke wato na zinare. Saboda anan kasancewar kayan ado ne na kafirai a nan duniya, amma na mu'minai ne a gobe kiyama, kamar yadda Fir'aun yake ma annabi Musa alayhi salam wato alfahari da cewa wai inda a ce annabi Musa annabi ne da gaskiya cewa Allah ne ya turo shi, to da an ga ai yana da wari wari na zinare, kamar yadda yake faɗa falawla ulqiya alayhi aswiratun min zahabi aw ja'a ma'ahu al-mala'ikatu muqtarini, ko kuma ka faɗa falawla ulqiya alayhi asawiratun a cikin riwaya ta warshi kenan. Yace wai me ya hana a jeho ma annabi Musa wari wari waɗanda suke na zinare, shi ma yasa kamar yadda muke sawa aw ja'a ma'ahu al-mala'ikatu muqtarini, ko kuma mala'ikun Allah su zo tare da shi in ya faɗa su ce ƙwarai da gaske Allah ne ya aiko shi. Yace wa an shurbin bil fidda, hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanimu game da sha wato a cikin makayi wanda yake na azurfa. Shin wannan hani yake banta da maza? Bai yake banta da maza ba, ya hada maza da mata gaba daya. An gane ku, dukkan mumini da dukkan mumina haramun ne su sha wani abin sha a cikin makayi wanda yake na azurfa, haka shan wani abin sha a cikin makayi na zinare haramun ne ga maza da mata. Bai takaita ba game da abin sha, hatta da cin abinci haramun ne a cikin makayi wanda yake na zinare da azurfa. Daidai da cokali na cin abinci na zinare ko na azurfa haramun ne mumini ne, mumini namiji ko mumina mace. Don haka yace wa an shurbin bil fidda, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanimu game da shan abin sha a cikin wato makayi na azurfa. Sai ka kara ka ce ko na zinare, kamar yadda yake cikin wancan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana barazana, yana bayani game da irin azabar da Allah ya tanada ma duk wanda ke shan abin sha ko yake cin abinci a cikin makayi na zinare ko na azurfa, to ya tabbata cewa wutar jahannama ce yake kwankwada a cikin cikinsa, kamar yadda yake cewa allazi yashrabu fi ina'il fidda innama yujarriru fi batnihi nara jahannam. Manzon Allah yace ku san da cewa duk wanda ke sha a cikin makayi na azurfa ko na zinare, manzon Allah yace ya san da cewa yana kwankwada wutar jahannama ce a cikin cikinsa. Sai yace wa anil mayasir, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanimu game da al mayasir. Idan aka ce al mayasir, wato jam'i ne na maitara. Idan aka ce al mayasir kenan, yana daukan ma'ana biyu. Ma'ana ta farko wato shine jajayen tufafi waɗanda suke jajaye wur, wanda yake jajja wur kenan, wannan haramu ne kwata kwata, baya halatta, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba, kamar yadda kuma bayani ya gabata akan haka, yanda baya buƙatar a ƙara masa wani ja kamar tufafin wannan ɗan uwa, wannan kwata kwata baya halatta a magana wadda take mafi inganci. Amma in ya kasance wani abu ya ratsa na wani launi na daban, to wannan babu laifi. Amma duk jan tufafin yanda ba a iya ƙara masa wani jan, to wannan kwata-kwata baya halarta, kamar yanda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya tantance wannan mas'ala a cikin littafinsa mai suna Zadul Ma'ad. Hakanan wato Abu Usama shine Salimul Hilali a cikin littafinsa Mawsu'atul Manahi Shar'iyya yayi bayani ƙwarai akan wannan matsala. Sannan lafazin mayasir yana ɗaukan wato shine hudu, ko mu ce matashin kai na alhariri da suke yi sai su ringa ɗurawa akan abun hawa suna hawa, wannan shi ma kwata-kwata haramu ne, baya halatta. sannan sai yace wa anil qasi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hanimu game da wato tufafin da ake kiran shi al-qasi al-qasi wato an jingina shi ne zuwa wani birni da ake kiran shi al-qasa qasa wata kauye ce ko mu ce wata alkarya ce daga cikin biranen Masar wanda sun shahara game da yin wannan tufafi wanda kasancewar tufafi ne akan saka shi amma a cikin zaren sakan akan hada alhariri a cikin shi dan haka wannan tufafi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shine sai yace wa al-lubsil harir haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu game da sanya tufafi na alhariri kenan alhariri tsantsa ko tufafin da aka yi gari da alhariri wannan kwata kwata baya halatta face sai dai wani dan gurgudu kamar yanda karin bayani zai zo a darasi ne sannan sai yace walistabraki wadibai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu game da sanya wato alhariri wanda yake mara kaurin saka wanda ba shi da kauri a wajen sakarsa shine ake kiran shi sundus ko ka kiraye shi istabrak sai yace wa dibaj da alhariri wanda yake mai kaurin saka wato gaba dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya hane mu game da sanya su a takaice dai bayani ya gabata akan wannan hadisi zamu tashi kenan hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والتسعون بعد الثلاثمائة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس كذلك ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ آخر جعله في يده اليمنى ما لم الله يجيك أنسى ke fada wannan hadisi ne na 398 402 kenan riwaya ta Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isbana khataman min zahabin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya an kira masa zobe na zinare an gane ko isbana'a ya nema a kera masa wato zobe na zinare kuma an masa shine yace isbana'a khataman min zahabi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an kera masa zobe na zinare wa kana yaj'alu fasahu fi batni kaffihi idha labisa wato tambarin zoben manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sanya shi cikin tafin hannunsa in ya sa zuba kenan wannan dan kwandage da ake yi akan zobe shine ake kira alfas in ma kace tambari ko kace kwandage kenan in ya sanya zoben a yatsarsa sai ya juyo wannan kwandage cikin tafin hannunsa an gane ko kenan menene zamu iya fahimta anan wannan zobe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sanyawa a hannunsa ba yayi shi bane ba saboda ado inda dan ado ne wannan kwandagin yaya kamata yi sai a juyo shi kamar yanda in mun sanya zobe a yau muke juyo kwandagin waje to in ya sanya sai ya juyo kwandagin ciki kuma shi ma sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki wannan zobe saboda an gaya masa cewa waɗannan sarakuna da yake rubuta takaddu ma'ana letter yana aika musu ko mu ce da yake rubuta wasiƙa yana aika musu su ba sa karanta wasikar da ba ta da kashi. Menene fa'idar kashi? Menene fa'idar shi? Wato tabbatar da abu, ka tabbata cewa lalle takardar nan wane ne ya aiko ta, ko kuma daga wuri kaza ta fito. Shine fa'idar yin kashi. Don haka su waɗancan sarakuna a jahiliya ma duk takardar da aka aika musu in dai ba ta da tambari to ba sa karanta wannan takarda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya aka masa zube, wato abin da yake rubuce a jikin tambarin zoben shine Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. In ya rubuta takarda sai ya dangwala wannan tambari na zobe, sannan sai ya dabka a jikin takardar. An gane ku? Kenan asali kenan da ya riƙe zobe na zinari. Me za a yi? Ya ce thumma, shi ne ya ce fakana ya ja'alu fassahu fi babini kaffihi idza labisahu. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sanya tambarin zoben, ko mu ce kwandagen zoben, a cikin tafin hannunsa idan ya sanya zoben. Fasana annasu kadhalik, me za a yi? Jama'a da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan zobe na zinari ya sanya a hannunsa, kowa sai ya yi zobe. Mazan jiya kenan inda suka yi fice shine wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da zaran sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wani abu, kuma sun fahimci cewa wannan abu da yake banta da shi ba, to kai tsaye za ka ga sun biyo baya. Kowa fama yake, saboda sun fi mu kwaɗan lahira, fama suke su kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba yanda za a yi bawa ya kusanci Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, dole sai ya biyo ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka da zaran ya yi abu, fama suke su yi koyi da shi, saboda Allah ya turo saƙo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Dan haka a irin wannan bari hadisi sun wuce a lissafa, ga hadisi wanda na cikin as-sunan As-Sunanul Arba'a, wanda sahabbai wata rana sun ga manzon Allah suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin sallah, kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cire takalmansa sai ya maida gefe ya aje. Gaba ɗayan jama'ar da suke bayansa na sahabbai kowa sai ya fitar da takalminsa sai ya maida gefe ya aje. Ana gama sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo, yace me yasa na ga dukkan fitar da takalmin? Suka ce ya Rasulullahi, gani muka yi ka fitar da naka. Manzon Allah yace ku san da cewa Jibrilu ne alaihi salam ya zo ya isar mun da saƙo a madadin Ubangijinsa cewa ƙasan takalmana akwai najasa, don haka na fitar da su. Manzon Allah yace daga yau ɗayanku idan ya zo masallaci ya leka ƙasan takalmansa, idan akwai najasa manzon Allah ya ce ya goge ta, ya goge najasar akan ƙasa ya sallar da takalminsa. A shahida anan kai tsaye suna ganin ya fitar da takalminsa gaba ɗaya, kowa ya fitar da takalminsa. Haka kasancewar irin yanda wato su Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara musu yadda suka yi fice a wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk wani al'amari, in dai suka fahimci cewa da yake banda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take yanke suke biyowa baya. To shine anan ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zubi na zinari, kowa a cikin sahabbai sai ya yi zubi na zinari. Shine ya ce fasana annasu kadhalik, jama'a gaba ɗaya sai suka yi haka kamar yadda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Thumma innahu jalasa 'alal minbar, sannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hau kan minbarin sai ya zauna. Fa naba'ahu, manzon Allah ya cire zoben a gaban jama'a. Wani salo wanda yake na karantarwa kenan, a gaban jama'a ka zo ka yi abu wanda in kai a gaban jama'a suka gani a aikace, kowa wannan abu zai zauna a cikin kwakwalwarsa. an gane ku domin karantarwa wani lokaci a aikace tafi a ilmanci an gane ku inda karantarwa take da matukar muhimmanci a ce ka karance ta a ilmanci kuma sannan a aikace amma in kai karatu ba kai abu a aikace akwai tawaya akwai na kasa sosai kamar yanda wani daga cikin magabata littafi ya wallafa na musamman akan hukunce-hukunce akan aikin haji amma bai taɓa yin haji ba lokacin da ya tafi haji sai ya dabarce sai ya gamu da wani yake tambayar shi sai yake cewa inda a ce ka nemi littafin malam wane ka karanta da duk abin ya zo muka da sauki alhali shi ko shine ya wallafa littafin Ibn Hazm Allah ya ji kansa da yake bai taɓa yin haji ba littafi gare shi mai suna al-muhalla littafi ne wanda yake na fiqh wanda in aka ce Ibn Hazm yana daga cikin malamai waɗanda suka yi fuci a bangaren sanin hukuncen addini da ya zo bayani akan haji a wajen sa'ayi Safa da Marwa shi a iya abin da ya lissafa sai in ka je ka zo za ka ce ɗaya shi kuma abin da yake tabbace in ka je ɗaya in ka dawo zai ka ce biyu in ka koma uku in ka dawo hudu ba zuwa da zauwa shi ne ake cewa ɗaya zuwa ɗaya dawowa shi ma za ka lissafa da shi don haka duk lokacin da ka yi abu a aikace za ka ga cewa kwarai ka samu kwarewa a kan wannan kenan ka karanci abu a farko a ilmanci sannan ka je ka yi shi a aikace za ka ga komai ya zauna don haka a nan tsarin makwabtanmu duk da cewa mu ma haka ne illa kasancewar ba a yin shi ne a aikace galibi sai ka ga misali wannan wai mushin gidan gona ne ko darakta ne na gidan gona amma bai taɓa sanin yadda ake tura hauya shiruka ba zai iya sada sunayi ba da sauransu kuma da sunan cewa wai mushin gidan gona ne irin haka tana kasancewa amma ho ba dan baya cikin dokar gwamnati bane a yana cikin dokar gwamnati in aka karantar da kai akwai sitaji da zaka je kai ka je ka koyi abin a aikace amma galibi a bangaren likitanci ne aka fi yin wannan ko ba dan komai ba na san ko dan saboda hadarin abin da yake tattare da abin da ya shafi ilimi wanda yake na likitanci to dan haka karantarwa a aikace ta bi tasiri a cikin tunanin dan adam game da wato yin abu wanda yake a imanci haka yanzu inda zaka zo ka tara jahilai ka kawo ruwa a buta a gaban su kai arwalla yanda take ɗe bayan ɗaya to sai sun yi fahimtar haka maimakon karin da zanunsu dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya karantar da wani sahabi yanda arwalla take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kowace gaba sai da ya wanke ta gabar da ake wankewa so uku ya wanke so uku a ƙarshe ya ce masa haka arwalla take duk wanda ya daɗa akan haka manzon Allah ya ce ya munana ya ƙetare iyaka kuma ya zalunci kansa haka Usman Allah ya ƙara masa yadda ya sa aka kawo masa ruwan arwalla a gaban jama'a ya yi arwalla tun daga farkon ta har ƙarshe ya ce musu haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana arwalla kuma ga ta ita sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan minbarinsa manzon Allah ya yi sallah tun daga farkon ta har ƙarshen ta wanda in ya gama karatu ya duka ya yi ruku'u in zai yi sujjada sai ya yi da baya da baya ya sauko daga kan minbarin ya yi sujjada da ya gama sallar manzon Allah ya waiwayo ya ce inna ma sana'atu hadha li ta'allamu salati wa li ta'addamu bi kusan da cewa nayi haka dan ku koyi sallata kuma dan ku koyi da ni to dan haka anan yace fa naza'ahu manzon Allah sai ya cire zoga an gane ko a gaban jama'a kenan ya hau kan minbari manzon Allah ya hudda zoba a gaban kowa kowa ya gani haka a wancan hadisi lokacin da jama'a aka bashi labari suna cikin bulaguro za su je Makka mafi yawan jama'a suna azumi kuma wasu sun galabaita wani har ruwa ake yayyafa masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan la'asar a gaban jama'a ya dauko gidauniya ta ruwa manzon Allah ya kafa kai ya sha domin jama'a su tabbata cewa ya aje azumi haka Ummu Salama Allah ya kara mata yadda a lokacin da kafiran Makka suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka hana su shiga Makka a shekara ta 6 a sulhul Hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka gama sulhu za a koma Madina manzon Allah ya ce kowa ya suke hadirarsa kuma kowa ya aske kanshi a lokacin nan sahabbai sai suka kyale ba wanda ya tashi ya fito hannu ya sake fada musu kowa ya ki tashi amma su ba komai suke jira suna jiran ko wani sako ya biyo baya daga wajen Ubangiji subhanahu wataala ba sun yi kunnan kashi bane Allah ya tsare su da yin kunnan kashi ga fadar Allah subhanahu wataala da ta manzansa saboda babu jama'a masu san tsarbiyayya ga Allah subhanahu wataala da sahabbansa wannan da manzansa sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan Ummu Salama Allah ya kara mata yadda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma cikin ɗakin da aka masa latanci ita ce khaima yace jama'a sun kusa hallaka ranshi ya baci yace na faɗa na ce kowa ya aske kansa ya soke hadirar shi amma sun ki tashi yace sun kusa kusa hallaka Ummu Salama ta ce ya Rasulullahi ina da shawara in har ka karba manzon Allah ya ce mene ne shawarar ki yace fita gaban jama'a ka kirawo wanzaminka ya aske maka kanka a gaban su su gani sannan ka soke hadirarka kaga abin da zai biyo baya manzon Allah ya fito ya kirayi wanzaminsa ya aske masa kai ya tashi ya soke hadirar shi kai tsaye kowa ya biyo baya to dan haka shine anan yace fa nanza abu manzon Allah ya cire zuban ya fitar da shi a gaban su faqala sai yace kuntu albasu hadha khatama manzon Allah yace kusan da cewa na kasance ina sanya wannan zobe da kenan kafin wannan lokaci wa aj'alu fasahu min dakhili kuma tambarin zobe manzon Allah yace na kan sanya shi daga cikin tafina kenan ba wani kayan ado bane nayi farama dihi manzon Allah sai ya jefar da shi kuma kada sanan sai manzon Allah ya ce wallahi la albasuhu abadan har abada manzon Allah ya ce bazan koma sanya wannan zobe na zinare me za a yi fa nabazan nasu kawatima gaba ɗayan jama'a kowa sai ya cire zoben shi ma ya jefar da nashi kai tsaye suna ganin ya fitar da nashi ya jefar da shi kowa sai ya cire zoben ya jefar da shi da ya jefar da wannan zobe na zinare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza yayi na azurfayi an gane ko na azurfayi ya masa wannan tambari yake buga kashi da shi kaga anan da ya suka ga cewa yayi a aikace kai tsaye kowa ya tashi ya koyi da shi kowa ya biyo baya a wani lafazi na daban ja'alahu fi yadihi al-yumna wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya wannan zobe nashi a hannun shi na dama an gane ko a yatsar shi ta hannun shi na dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya zoben nan ya tsace aka ambace ta da sunan mahallin da take kamar yanda zuciya an gane ko ake ambatanta da abin da ke da mahallin da take kamar yanda yake fada innahu alimu bi zati sudur kamar yanda shine anan yace wa fi lafzin akhar ja'alahu fi yadihi al-yumna wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya sanya shi a hannunsa wanda yake na dama sanya zobe a hannun dama ba laifi bane ba kamar yanda agogo sa ta a hannun dama ba laifi bane ba amma ba ka sa agogo a hannun dama ka ce ka aikata sunna an gane ko saboda galibi da ake sawa a hannun hagu agogo ko zobe saboda galibin hannun dama da shi ake aikace aikace da shi ake cin abinci da shi ake wasu abubuwa na daban amma ba laifi bane mutum ya sanya agogo ko ya sanya zobe a hannun shi na dama amma yau in ka sanya agogo a hannun dama ka fito ta za a yi bakawi ne a takaice wannan hadisi da malam ya shigo da shi yana nuna mana sanya zobe na zinare haramu ne baya halatta ga maza su sanya amma mata wato halaka ne su sa kuma wannan hadisi yana nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kwadayi akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa akan duk abin da ya aikata matukar da yake banta da shi ba. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana in kana ba jama'a labari ba laifi bane kai rantsuwa domin karfafa musu labarin da kake ba su. Da haka yace wallahi la albasuhu abada. Manzon Allah yace na rantsi da ubangiji na har abada ba zan koma sanya wannan zobe na zinari. Kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin mutum ya yi rantsuwa ba tare da an rantsar da shi ba. Kaga anan ba rantsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi, amma kai tsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rantsi. Sannan haka ga duk wani shugaba ya kamata ya bayyana ma jama'a sababin abin da yasa ya bar wani abu ko kuma sababin abin da yasa ya aikata wani abu. In kai kaza alhali kana da mabiya, ka fahimci cewa wannan mabiya na kaza su samu ishkali game da me yasa wani yayi kaza ko kuma me yasa wani yayi na kaza, to anan sai kai musu bayani. Kaga yayi zobe na zinare kowa yayi, dan haka anan sai ya fito cikin gaban jama'a ya bayyana musu. An gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da shi yace kuma har abada ba zan koma sanya shi ba, me yasa? Saboda bai halatta ba Allah ya haramta ma mu'mini. Kenan wannan yana nuna da a farko kenan ya halatta a sa, a farko musulunci kenan halaka ne, amma daga baya aka shafe wannan hukunci kenan aka haramta shi ga mazan al'umma, maza wato na wannan al'umma, amma matan su halaka ne. Sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin wato shine yin hukuba domin wata bukata in ta taso, ma'ana in wata bukata ta taso, misali limam malamai su tsaya a cikin jama'a kenan ko da kan minbari ne a hau a yi bayani, amma jama'a kenan bayani ga abin da ya taso, in na yi ne su yi, in na denawa ne su dena, shine sababin abin da yasa kenan ake irin wannan wa'azi, kuma ake wato kirdadin lokaci, in lokaci wani abu ya taso to ya kamata malamai su tashi su fadakar da jama'a, kamar yadda anan takanas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau minbari ya bayyana ma jama'a wato rashin halaccin wannan zobe, wanda kuma ya maimaitu ya wuce a lissafa a cikin sunnansa. Al-hadithu tasi'u wa tis'una ba'da thalathimi'a an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an nagusil harir illa hakaza ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا مواضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وحديثنا دري كتبا أيا أمشي دري أبلت إندترا رواية أمر الله إكرم سيدنا ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha annabusil harir, wato yayi hani game da tufafi na alharir. An gane ko? Wato yayi hani game da sanya tufafi na alharir, kenan labus kenan sanya tufafi na alharir, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani. Suwa aka hana wato su ne mazan wannan al'umma, amma mata halaka ne su sanya. Shine sai ya ce illa hakaza, ya ce sai dai gwargwadon haka. Me yake nihi da gwargwadon haka? Sai ya ce wa rafa alana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama usbu ayyi as-sababa wal wusqa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga mana yatsotsin sa biyu, as-sababa ita ce manuniya, wal wusqa da yatsa ta tsakiya, yatsotsi biyar na hannun ɗan adam. Wannan karamar yatsa abinda ake kiranta al-khinsa, al-khinsa ni bi mata ita kuma ana kiranta al-binsar, al-binsar. Sannan kuma ta tsakiya ita ana kiranta al-wusfa. Sannan mai bi mata wannan ana kiranta as-sababa, kuka ce as-sabaha. An ce mata as-sabaha domin ana nuni da ita lokacin da ake tasbihi, ma'ana lokacin da zaka yi kalima ta shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci in yana cikin khutba in yazo kan wannan gaba in yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la yakan yi nuni da wannan yasa haka lokacin da ya fada ga sahabbansa a hudubarsa ta hajjin bankwana sai yake cewa ku san da cewa ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama zai tsida ku yi muku tambaya game da ni sabon da ya dora mun na isar muku ko ban isar ba wace amsa za ku ba Allah suka ce za mu tabbatar masa da cewa kai galgadi matukar galgadi amanar da ubangijinka ya dora maka ka isar manzo Allah sai ya daga ya tsarshi sama yana Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida bayinka sun tabbatar da cewa na isar da sabonka to dan haka ake kiranta as-sabbaha haka a cikin tahiyya ana nuni da ita ko kuma as-sabbaba ta ina ta samu suna as-sabbaba ta hanyar zagi kenan as-sab domin mutum yana zagin ka wannan yatsar yake nuna ma yana ma kashi da barazana cewa ka kiyaye shi kenan ita ce ake kiranta as-sabbaba ita kuma wannan babba yaya sunanta al-ibham an gane ku to anan ne yace yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha Allah busir hariri wato dalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sanya tufafi na al-hariri sai yace illa hakaza sai dai kamar haka kamar haka yaya sai yace wa rafa alana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usbu aihi sababa wal usda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga mana ya tsuntsun sa guda biyu manuniya da yatsa ta tsakiya haka a hadisin da yake cewa ana wa kafirul yatimi fil jannati hakaza aw kama qala wa ashara bis sababa wal usda haka a hadisin da yake cewa bu istu ana was sa'atu ka hatai ni da alkiyama an turo ni da alkiyama kamar haka manzo Allah sai yake nuna manuniya da yatsa ta tsakiya ma'ana kadan ya rage sai yace wali muslim kaga anan ma a aikace ne ya karantar da su sai yace wali muslim naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-lubsil harir wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da sanya al-hariri kamar za illa mawadi'a usbu'ayni sai gwalgwadon kenan gurbin yatsa biyu abinda bai wuce ba girman yatsa biyu aw salatin ko yatsa uku aw arba'in ko yatsa hudu ba laifi idan bai wuce ba girman yatsa biyu ko yatsa uku ko yatsa hudu ba laifi akan iya yin ado da shi a jikin riga kenan in ma a yi cin baki ko irin yadda muke zubi a jikin riga a yau to babu laifi abinda bai wuce ba kamar yatsa biyu ko yatsa uku ko yatsa hudu ana iya yi amma in ya wuce haka nan haramun ne kwata-kwata baya halatta saboda kayan mata ne shi kuma namiji daban kamar yadda Allah ya yi shi mace daban dan haka tufafin namiji daban tufafin mace daban kamar yadda ƙarin bayani insha Allah zai zo a darasi na gaba domin cikar fa'ida game da nau'ikan tufafin da aka haramta mana nan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muke Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk